Nene mi kenni wala Abdullahi wana ne potini
abunnan 21
wana ne go 21 go
eh
aha auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa mutabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd yau Laraba 21 ga watan Zulqa'da hijira tana da 1445 wanda ya dace da 29 ga watan 5 miladiya tana da 2024 za mu shiga darasin littafin Allami ya tuzaƙaƙi fasulun magani wala ya taƙa ba daina man gaba hakimun siwa daini mafudin wa majurin injala wa majurin injala Kazama ala bajin bara'ata zimmatin kama an ta'adin wallazi qad tahassala lahu min ma'ibin bi aw shufatin bima kadibta allama fata min fasidin fala ko khala ya samu ku yawa amma fala ya fito amma kala din ma zai dauka wato anan zai mana magana ne akan wasu abubuwa Akwai abubuwan da ko ba a kawo ƙara ba alƙali yana da ta cewa a kai akwai abubuwan da kuma dole sai an kawo ƙara sannan alƙali zai shiga lamarin ya kwato haƙƙin mutum ko yayi hukunci a kai ya tabbatar da gaskiya to shine yace wala ya taqa ba daina man gaba hakimun hakimun alƙali ko hakimi wala ya taqa ba baya neman biyan daina man gaba bashin mutumin da baya nan ba ƙara ya kawo wajenka ba ba komai ba kai dai ka san wane yana bin wane bashi ga shedu ga komai kuma wane baya nan kai alƙali ba za ka ce dole ya kawo wannan kuɗin a ajiye ba ba ka da wannan hurumin tunda shi ne haƙƙi ba kawo ƙara ya wajenka ba kuma bai ce bai sa wani wakili akan ya mar shari'a ko wani abu ba to kai ba ka da wannan ainihin shishigin ka ce dole ya kawo wannan kuɗin a ajiye ba ka da wannan ainihin fawa siwa daini mafudin haka ne sai dai bashin wanda aka rasa kasa akwai bambanci tsakanin ga'ib da mafud idan aka ce mafud mutumin da an rasa shi kwata kwata ba san inda yake ba in aka ce ga'ib ko mutumin da ya bar gari yana gari kaza tunda wannan kage yana nan mawjud ne wannan kuma shi kawai mafud ne wannan alkali zai iya nema saboda ko yaushe idan abu ya taso dole wajen alkalin za a zo in ku an zo wajen alkalin kaga tunda mafud ne wannan hukuncin shi dole wajen alkali za a zo tun farko in alkali ya san wannan mafud din misali matarsa ta kawo ƙara an diba mata ajali an bincika ba a ji inda yake ba kuma ga yana bin wani bashi alkali zai iya karban wannan bashin ya aje wannan kenan ba wa mahajurin hakanan mahajurin da ba shi da jagora yaro ne karami baban shi ya mutu gaba ɗaya dan shekara 7 ne ko shekara 6 kuma baban shi bai yi wasiya ya sa mar ainihin cewa wane kula da shi ba hukuma bata sa shi a hannun kowa ba kuma yaron nan yana bin wani bashi to alkali yana da daman ya kwato wannan bashin ya aje tunda ko yaushe da wannan hukunci a dole zai dawo hukuma ne ko ko yaushe za a dawo wajen alkali a zo a yi rikici a yi kaza to tun yanzu alkali zai kwaci wannan kuɗin ya ajiye tunda ai mahajuri dama hukuma ce ya kamata ta kula da shi injala da ya bayyana kaza hakanan ma ala bagin bara'ata zimmatin bara'ata ba bara'atu ba ma abinda ya tabbata ala bagin akan wanda yake neman bara'ata zimmatin kubutan wuyan shi daga bashin shi ma alkali zai iya karba ya aje kaga can muka ce wala ya taqa ba daina man gaba hakimun ko alkali bai da daman wai dan wane yana bin ka bashi baya nan ka kudin aje bai da dama amma in kai ne da kanka ka zo ka nemi kubutar da wuyanka ka zo ka ce ranke dade wane yana bi na naira miliyan 2 kuma kaga yau dinnan rai kwakwai mutu kwakwai ba mamakin je mutu a yi rikici da iyalai na ga kuɗin shi a ajiye mar kaga wannan kai ka ɗauka da kanka ka kawo wannan shi ma alkali zai karɓa ya ajiye kaga bambanci da wancan ya nema babu amma kawo aka yi zai karɓa ya ajiye shine kaza ma ala bagin bara'ata zimmati hakanan wanda ya zo ya nemi ya kubutar da wuyan shi daga bashi ya kawo wannan ma alkali zai karɓa ya ajiye kama marra an ta'addin, kaman abin da ya shuɗe daga ta'addanci. Mutumin nan baya gari, misali yanzu ba an tafi Makka ba, sai kawai wani ya zo ya yi ta'addanci ya ɗauki wani dukiyarsa aka kawo wajen alƙali, aka kawo ƙara wajen alƙali cewa wane fa ya yi tafiya, kuma mun ji an ce wane ya je ya ɓalla garin jin shi ya ɗauki motarsa, to yanzu anan ma alƙali zai sa a ƙwato wannan motan a zo a ajiye. Tunda ka lura, ai wannan ba hukuncin bashi ba ne, hukuncin ta'addanci ne, saboda haka alƙali yana da hurumin ya ƙwato wannan abin da aka yi na ta'addanci ɗin. Wallazi qatta hasala lahu min ma'ibin bi'a, hakanan abinda qatta hasala ya tabbata lahu ga shi ainihin wanda baya nan din shi ga'ibi din, min ma'ibin na abu mai aibin da bi'a aka siyar. Yanzu misali shi wannan mutumin ga'ibi din nan kafin ya tafi yayi wani ciniki, ashe wannan cinikin abin mai aibi ne, sai bayan ya tafi sai aka gano aibin aka dawo da shi, kuma baya nan aka kawo hukuma, alkali yana da damar ya karbi wannan abin ya ajiye masa. An gane wannan? Aw shufu'atin bima qadibta'a, ko kuma aka yi kamu da shufu'a ga abin da shi wannan mutumin ya siya. Yara ne guda biyu, babansu ya mutu ya bar musu gida, ba su raba ba, sai ɗaya ya zo ya siyar maka da raban shi. Da ya siyar ma da raban shi, bayan kun yi ciniki ka biya kuɗi ga shaidu ga komai, sai ka tafi aikin haji kamar yadda aka tafi yanzu nan. Bayan ka tafi, sai ɗayan ya zo ya kawo ƙara wajen alƙali ya ce ya yi kamu da shufa, aka tabbatar nawa ne kuɗin ya kawo kuɗi, to nan ma alƙali zai karɓa ya ajiye ma kuɗinka. Kamu da shufa ya tabbata a ajiye ma kuɗinka, shi kuma ya je amfana da wannan gurin, in ka dawo sai a baka kuɗinka na wannan kamu da shufa da aka yi. Shi ne aw shufu'atin bima qadibta'a. Amma la ma fata min fasidin, banda cinikin abin da ya yi fauti min fasidin daga bataccen ciniki, wannan fala alƙali ba zai karɓa ba. Shi kuma misali, ciniki ne kuka yi, ka siyar mishi da ainihin mota akan miliyan biyu, wannan motan ashe ainihin yana da aibi, bayan ya riga ya yi fauti a hannun shi sai ya gano aibin. Ai mun ce ko abu ya yi fauti, in ka gano aibi kana da daman kai raddi ko? To yanzu gashi ka zo ka yi raddin shi, kuma mutumin da ya siyar ma baya nan. Da kai raddin nan sai aka ce to yanzu abin da za a yi, sai ka kawo, tunda abin ya yi fauti ya yi kima za a komawa, sai a yi kiman abin. Idan an yi kiman abin, duk wannan a kotun za a yi, kotu ta sa a yi kiman abin da ya yi fauti a hannunka, an yi kima miliyan kaza, to yanzu anan kai alkali ba za ka ce ka kawo wannan kuɗin a ajiye mar ba, tunda ka lura shi ma akwai kuɗinka a wajen shi, ko? Akwai kuɗinka a wajen shi, kai ma wannan kiman da aka yi alkali ba zai karɓa ba. Duk lokacin da rikici ya zo dai, yadda yake da ainihin kiman nan na motarsa, kai ma akwai kuɗin motan a wajen shi, sai a buga. Kaga anan ba a tsoron wani abu da zai faru, saboda haka fala alkali ba zai karɓa ba. Dole bar wannan kiman, sai in wanda baya nan ɗin ya dawo, sannan a zo inda mai ciko ya cika a tsakaninsu.